بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يبود بودية قال الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا مسمكما دي حدا مؤمنا صافيا tali tinin nawa ne ga wata 17 ko na'am 17 ga watan sha'ban shekara ta ko 18 dai ko yawa 18 ga watan sha'ban shekara ta 1435 ta hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 16 ga watan 6 a shekara ta 2014 alisafin miladiya. Karatunmu da muke na littafin Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaitan na Malam Ibn Taymiyyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Makon da ya gabata darasinmu na 78 kenan ko, yau zamu tashi na 79. Wannan darasi da ya gabata mun tsaya inda yake kawo mana wasu ayoyi wanda a cikin su Allah subhanahu wa ta'ala tabbatar da farqi tsakanin waliyansa da kuma waɗanda suke maƙiyansa, waliyan Allah da kuma waliyan shaitan, wanda dama shine asalin dalilin rubuta wannan littafi can a bada ma inda ya ambata mana innama katabtu huna tanbihan ala majami'il farqi baina awliya'ir rahmani wa awliya'ir shaitani wa jima'ul farqi bainahuma i'tibaruhum bi muwafaqati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yace dama asalin abin da yasa na rubuta wannan littafi shine dan bayanin bambanci tsakanin waliyan Allah da kuma waliyan shaitan, ba dan komai ba sai dan a bambance, domin Allah bai bar mutane haka zubi daya, kowa iri daya bane, a ce duka muminai ne ko duka kafirai ne ko duka salihai ne ko kuma duka mutanen banza bane. A'a, akwai mutanen banza, akwai mutanen kirki, akwai kuma muminai, akwai kafirai, kuma lalle yana daga cikin ginshikin wannan addini ka bambance waɗannan. Kada ka ce a kowa ni na dauki kowa akan gaskiya yake, ba haka bane. Lalle akwai mutanen da suke kan gaskiya, akwai kuma wanda ba sa kan gaskiya, sawa'un cikin musulmi. Na'am, kace duk mai la ilaha illallah muhammadur rasulullah ina musulmi ne, amma akwai wadanda ba akan kuma gaskiyar da Allah madaukaki yake so, wanda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita akan su suke ba. To ka zauna ka ce, kamar da wasu masu tunanin suke ko masu ganin cewa wai dan me za a rika magana akan kungiyoyin nan na addini wadanda suka karkace daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko a kyale kowa man yi abin da ya ga dama, ai kowa ai daidai abin da ai duk manufa daya ake, har da wata mummunar magana ta Bahaushe wai dodo daya ake wa tsafi. Wannan maganar bai kamata musulmi ya rika fadar ta ba. Ba zancen dodo, ba zancen tsafi, duk wannan shirka ce. Yanzu an daina wannan, musulunci yanzu ake, Bahaushe musulmi ne yanzu. Don haka a daina cewa irin ai kowa a kyale shi ai daidai ne, dan me za a rika raba kan musulmi. Bayani akan aqida cewa ga ta daidai, a kuma bayyana wata aqidar a ce wannan ba daidai ba ce, wannan wajibi ne. Bi halatta al'umma su zauna a ce kawai shikenan ba za a gaya musu abin da yake daidai, musamman wannan lamarin da ya shafi abin da mutum zai kudurta a zuciya, yafi kowane abu muhimmanci. Yafi muhimmanci a zo a yi taimaka zancen halal da haram, abu kaza haram ne a daina shi, abu kaza babu haram inda ta kai shirka. Al'ummar da yake akwai shirka a cikinta, babu wani wajibi da ya kai a yi tambihi a kansa irin wannan lamari ɗin. Za ka ba raba kan al'umma ba ne? Al'ummar dama an riga an rarrabu. Kiran a zo a fahimci waɗannan abubuwan, a daina kaza marar kyau, a daina bauta wa ɗan adam, a daina bauta wa aljanu, a daina bauta wa bishiyoyi da sauran halitta, da duwatsu, da gumaka, da mutane da ake tsammanin salihai ne a cikin kabarinsu. A daina bauta musu, duk a kyale su a bauta Allah subhanahu wa ta'ala. Babu abin da ya fi wannan muhimmanci a gaya wa mutane, ba raba kan mutane ba ne, taimako ne da tausayin mutane yasa za a gaya musu cewa waɗannan abubuwa ko da sun tashi suna kansu iyaye da kakanni, to to su komo cikin alqur'ani su duba irin karantarwar jike cikin alqur'ani su komo cikin karatun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora al'umma su akai a duba abin da ke kan ko abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kai shine abin da Allah yake so don haka a bar abin da Allah baya so a bar shirka a daina bautar wani wanda ba Allah ba ko wane ne shi ko yana da matsayi a cikin musulunci na gaske to Allah ake bautawa ba shi ba don haka wajibi mutum ya bambance waɗannan kuma ka bambance mutane kaza na kirki ne mutane koda ba wai ana nufin ka zagi mutane ka ci mutuncin su ba dama wannan ba shine aikin ka ba amma ka gane abu kaza daidai ne addini ne abu kaza kuma ba daidai bane ba addinin Allah bane wannan wajibinka ne da fatan mun kufunci abin da ke ne yawa to inda muka tsaya dai shine inda ya kawo mana ayoyi da ke nuna al'umma daban-daban sannan zamu tashi inda yake cewa wa qala ta'ala fadhakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahini wala majnun nan ne ko Allah subhanahu wa ta'ala yana ga wa manzansa sallallahu alaihi wasallama domin kore tuhumar da kafirai suke masa cewa ko a ce masa boka ne shi ko a ce mahaukaci ne kun ga dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da muka bayyana wancan mako kafin Allah ya bashi annabci kafin Allah ya sa shi a matsayin manzon da za a fara masa wahayi ta hanyar mala'ika Jibril sai da Larabawa gabaɗaya suka tabbatar da cewa babu amintaccen mutum ba mai faɗin gaskiya irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba mutum mai kammalallen hankali irin nasa in yana magana kowa sauraron sa yake kowa a garin maka sha'awa yake wata mu'amala ta hada shi da shi ai akwai mutane da zaka ga saboda kirkin su kana san a ce ma wata mu'amala ta hada ku ko ba haka bane ko ta aure ko ba ta aure ba ko kawai a ce wani ma ya san ka kuna mu'amala to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake a Makka wannan fa kafin a bashi annabci kafin mala'ika Jibril ya fara zuwa masa da iqra wanda shine wahayin farko to amma lokacin da yazo da cewa ya ku mutane qulu la ilaha illa allah tuflihu ku fadi la ilaha illa allah ku yadda da ita cewa babu abinda ya cancanta a bauta masa ba wanda ake bautawa ba wanda ake kira ba wanda ake rantsuwa da shi ba wanda ake yanka da sunansa sai Allah subhanahu wataala ku bar abubuwan da kuke bautawa gumaka da sauransu lata da uzza da sauransu sai suka ce a kai kuma hauka ne same ka yau ka zo mana da irin wannan zancen zargin farko kenan ko a ce a aboka ne irin wannan maganganun da yake saboda ba su saba jin maganganu irin na alqur'ani maganar alqur'ani magana ce ta Allah magana ce ta wanda ya halicci samai da ƙasa ba ta kama da maganar dan adam ba kana jin maganar ka san ba ta dan adam ba ce ai kun san wannan zancen dai maganar mu'jizar alqur'ani malamai sun sha mana magana akai hatta waɗanda ba musulmi ba suna jin alqur'ani za su ce kai wannan zancen ya sha bamban da irin zancen da kuke a tsakaninku mutum bai san larabci ba kana karanta masa alqur'ani zai ce wannan zancen ba na mutum bane kowa kuma ya san haka to suna ji sai suka ce a wannan kaga boka ne ya koma boka ba su taba ganin fa ya je gidan boka ba a rayuwa irin tasun ma ta jahiliya baya zuwa gun boka sallallahu alaihi wasallam wanda ko baya zuwa gun boka ina zai iya bokanci sai kuma wata ran a ce a ai mahaukaci ne aljanuni suka motsu suka sa shi motsi suka sa masa wani tabi wani lokaci kuma a ce a ai waƙe je koyo wannan abin ma da yake karanta muku duk waka ce har aka samu wasu a cikin su za su ce kai ina ai mun san maganar bukaye ba irin wannan bace mun san maganar mawaka ba irin wannan bace mun kuma san maganar mahaukaci hauka mun ga iri-iri a rayuwar mu in ji su amma ba mu ga irin wannan ba hauka bane da haka ku je ku nemo ta amsar dai ba wannan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da kuka ambata ba to shine annabin Allah Allah subhanahu wataala anan yake rarrashin sa yana ce masa fadhakkir kada ka damu kai fadakarwarka kai wa'azinka ka gaya wa mutane fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun ai fama anta bikahinin kai ba boka bane wala majnunin ba mahaukaci bane wannan kuma da ni'imar ubangijinka ya zama haka mana Allah ne maka ni'ima ya baka wannan wahayi ya kare maka hankalinka baka san boka ba baka san hauka ba baka da tabin hankali ba kuma waka kake ba Allah madauki wannan rarrashi ne ko ba rarrashi ba Allah ne yake rarrashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda a zamanin yanzu duk mai fadakar da mutane duk mai ilmantar da su duk mai gaya musu gaskiya akan su daina wani abu koda sun tashi suna yin sa shekara 100 to su tuno cewa Allah ba zai tambaye su akan abin da suka tashi iyaye da kakanni suna yi ba a'a abin da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi a cikin alqur'ani shine addinin da za a tambaye su akai to duk mai irin wannan fadakarwar shi ma yayi hakuri za a ce masa kaza za a ce masa dan kaza za a ce masa dan kaza za a ce duniya yake nema girma yake so so yake ya nuna yafi kowa duk wannan zancen ya aje shi ba ruwan sa da duk abin da za a ambata ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala ya sa shi akan shiriya to bi wannan shiriya anan ne insha Allah zai samu tsila ila qaulihi har inda yake cewa in kanu sadiqin in sun kasance masu gaskiya domin da ma ya tambaye su tambayoyi da yawa a cikin suratu at-tur har inda yake cewa in kanu sadiqin in sun kasance da gaske suke yi maganganun nan da suke fadi sai ce fa nazzaha subhanahu wataala nabiyyana muhammadan sallallahu alaihi wasallam amman taqtarinu bihi ash-shayatin min al-kuhhan wash-shu'ara'i wal-majanin sai Allah subhanahu wataala ya tsarkake shine fanazzaha ya tsarkake nabiyana annabin mu muhammadan sallallahu alaihi wasallam amman daga wadanda taqtarinu bihi ash-shayatin mutanen da shedanu suke gwame da su suke hada da su suke hulda da su min al-kuhhan wannan min bayaniya ce na nau'in wato bokaye wa shu'ara'i da kuma mawaka masu kada kade da waƙe waƙe waɗanda dama mun yi magana a darasin da ya gabata yadda suke kutsawa cikin kowanne abu wata ran su faɗi gaskiya wata ran su faɗi shirme wanda shine mafi yawa din to annabi sallallahu alaihi wasallam baya cikin su wal majanin haka nan mahaukata annabi sallallahu alaihi wasallam ba mahaukaci bane shine yafi kowa hankali a duniya babu mutum salimul aqli irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bayyana kuma Allah madauki ya bayyana annal ladhi ja'ahu bil qur'an cewa wanda yazo masa da alqur'anin nan fa ya kawo masa shi malakun karimun istafahu malakun ba malikun ba malakun mala'ika ne karimun mai karimci istafahu wanda Allah ya zaba a cikin mala'ikun kansu Allah subhanahu wataala ya zabi mala'ika jibril ya zama shine mai kawo sako daga gare shi zuwa manzanni na daga dan adam to shine mala'ika jibril qala Allah ta'ala dangane da shi Allah madauki na cewa ko dangane da kai manzanni yana cewa Allah yastafi min almala'ikati rusulan wa minan nas mana Allah subhanahu wataala yana zaben rusulan manzanni min almala'ikati daga mala'iku wa minan nasi hakanan daga mutane dan haka ashe manzanci zabe ne wannan mun sha magana akan sa a baya babu wani mutum da duk ibadarsa zai iya zama manzo Allah ne yake zabar manzo daga cikin mutane ya tsarkake shi ya turo shi ba ta hanyar yawan ibada ake zama manzo a zama annabi ba duk bautar mutum duk zaman sa waliyi ba zai zama annabi ba annabi daban waliyi daban shi waliyi ko walittaka ita ce ake samu ta hanyar istihadi ta hanyar kokarin ka na bauta da kusantar ubangiji amma annabta zabe ce a cikin mala'iku zabe ne hakanan a cikin mutane zabe ne kuma yanzu an rufe kofa a rufe take daga zuwan manzon mu sallallahu alaihi wasallam babu wani manzo kuma bayan sa babu wanda zai zo ce eh to ni ma gashi an bani Allah ne yace in kawo muku ku bauta wa Allah da abu kaza to wannan makareci ne sai dai ya fahimci sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aiki da shi ya koya wa mutane shi ku zo mu hadu mu aiki irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qala ta'ala haka Allah madauki ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin kuma lalle wannan alqur'ani saukarwar ubangiji ne ubangijin talikai baki daya nazala bihi ar-ruhul amin wanda ya sako da shi shine ar-ruhul amin shine mala'ika jibril amintaccen ruhin nan ina ya sako da shi ala qalbika akan zuciyarka shi sakon Allah a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka aje shi saboda ita ce zuciyar da tafi kowace zuciya tsarki cikin zukatan da Allah ya halitta dan me aka saukar masa li takuna min almunzirin dan ka zama cikin masu gargadi bilisanin arabiyyin mubin kuma an sako maka wannan alqur'ani ne da harshe harshen wanda yake na larabci larabci mubin mai bayyanawa ana bambanta larabci da wani yare kasancewar babu wani yare da ya kai larabci iya bayani duk yaren duniya da Allah halitta ba wanda ya kai larabci iya bayyana abin da ake so a faɗi babu wani abu ko wata kalma ba wata ma'ana a duniya da balarabe ba zai iya faɗarta ba da nau'i daban-daban sai ka samu abu ɗaya a larabci yana da sunaye adadi mai yawa kun sha ji ana faɗa zaki sunansa ya kai dubu a larabci yanzu da abu za ka samu a Hausa da yake da suna ɗari ba dubu ba abu ɗaya ne amma sunansa ɗari akwai wanda zai kawo mana ko goma yanzu to mu rage ba haushe ka kawo mana wani abu sunansa ya kai guda goma ka lissafo shi yanzu to a larabci kana da irin wannan suna da yawa in ka ga dama ka zaɓi wannan kuma kowanne in ka lura akwai inda ake amfani da shi ce za a amfani da sunansa wuri kaza saboda a cikin wannan siyakin ya fi dacewa don haka in ka ga wani abu da balarabe bai iya faɗarsa yadda za a fahimce shi ba to babu shi wannan abu Allah ya kyauta to don haka Allah maɗauki shi ya zaɓi wannan yare na larabci a don ya zama shi ne hanyar saƙonsa inda za a kawo wa al'umma saƙo na alƙur'ani ya zama cewa da larabci a isar musu da wannan saƙo na abauta Allah shi kaɗai sannan wa ƙala ta'ala ya ce Allah maɗauki ya ce ƙul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah kace wanda duk ya zama abokin gaba ne shi ga jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika to ka sani fa cewa shi jibrilun nan shine ya saukar da wannan sako daga Allah ya saukar da shi ala qalbika akan zuciyarka bi idnillah da iznin Allah kun ga ba shi ma ba nasa sakon ya shigar ba sakon Allah ne kuma da masu la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru an bashi an ce kai sa wannan a zuciyar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka yazo ya sa shi yace wa qala ta'ala har yanzu Allah madauki yana fadi fa idza qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim idan ka zo karatun alqur'ani to ka nemi tsarin Allah daga shaydan wanda yake jefaffe la'anan ne nan fa idza qara'ta abin da ake nufi fa idza aratta alqira'ata idan kana nufin ka zo zaka karanta ba ana nufin in ka gama karatu kuma ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba dan ka fassara shi a matsayin fi'ili madi ne kawai kuma ka karanta shi a haka ma'ana kai ka fassara shi da cewa haka ake nufi ma kaga zamu ce kenan idan ka karanta alqur'ani to ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ai kun san bambancin da fi'ili madi da mudari wanda suka karanta nahwu a cikin ku ma'ana in ka karanta ma'ana in ka gama karatu sannan ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko kuwa zaka yi wannan yana cikin wuraren da malamin suka ambata abinda ake nufi fa idza qara'ta ay fa idza aratta qira'ata alquran in kana nufin lokacin da kazo zaka karanta alqur'ani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhalladhina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum kaga shi manan in kun miƙe in kun tashi za ku yi sallah to ku wanke fuskokinku shi ma wannan dole ka faɗi abinda ake nufi in kun yi niyyar za ku yi sallah to ku wanke fuskoki ma'ana ku yi alwala yanzu sai mutum ya tashi tsaye ya duta da iqama sai kuma ya je alwala dan haka kaga ba haka zaka fassara wannan ayar cewa in kun miƙe za ku yi sallah ana dabda za a ce Allahu akbar sai a ce kuma ka je kai alwala a sai kai alwalar sai kuma ka zo ka tada da sallah dashe abinda ake nufi da ya ayyuhalladhina amanu idza qumtum ay idza aradtumul qiyama lis-salati kun gane wannan to haka nan idza qara'ta ay idza aratta an taqra'a alqur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim da fatan mun gane ila qawlihi har inda Allah madauki ke cewa wa bushra lil muslimin asali bayan ya ce fa idza qara'ta al qur'ana fasta'id billahi min ash shaitani rajim sai bi yace innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu wal ladhina hum bihi mushrikun sai kuma yace wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil قالوا انما انت مفتر انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين وني سوني ايوين da suke wurin asuratu an-nahl daga ayata 98 zuwa ayata 102 ne ko to haka yake Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa in kai nufin karatun alqur'ani to ka nemi tsarin Allah daga shedan jefaffe innahu lalle shi shedan laysa lahu sultanu ba shi da hujja ba shi da karfi alal ladina amanu akan wadanda suka yi imani wajen nan malami suna cewa abinda ake nufi in har mutum ya nemi tsarin Allah daga shedan to Allah subhanahu wa ta'ala zai tsare shedan din zai tsare shi mutumin ya hana shedan samun karfi a kansa shi yasa aka gabatar da maganar isti'aza kafin wannan mun fahimci ne amma in ba haka ba a al'adance haka mun sani shedan yana samun saitara akan mutum ya sa shi yayi wani abu marar kyau amma waɗanda suka makalkale wa Allah shi kadai suke bautawa ba sa bautawa wani wanda ba shi ba kuma ba su saki lamarin su ga shedan ba kuma suka nemi Allah ya tsare su to Allah zai tsare su kuma ya hana shedan tasiri a kansu kun fahimci abu bi idnillah to sai ke cewa laysa lahu innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalu kuma wadanda suke dogaro ga ubangijin su suwaye shedan ke da dama a kansu innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu kawai yana da hujja ne akan wadanda suke jibintarsa suke bauta masa walladhina hum bihi mushrikun kuma wadanda suke tarayya da Allah su hada shedan da shi wannan bihi malamai sun tattauna har malam Tabari ya yi dogon zance akan wannan ayar yana cewa walladhina hum bihi dinnan dhamirin yana komawa ga Allah ba shedan ake nufi ba a cewa walladhina hum bishaitani yushrikun domin babu wannan yace babu wannan irin zancen duk alqur'ani duk inda aka ce bi din nan tana zuwa ne bayan lafazin Allah subhanahu wataala ay yushrikuuna billahi aka saba fadi ai ko don haka wannan bihi din yace tana komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wataala ba ga shedan ba ma'ana walladhina hum billahi mushrikuun ay yushrikuuna ash-shaytana fi ibadatihim lillahi tabaaraka wataala wadanda suke bautawa Allah tare da shedan mun gane wannan wannan dai zancen bihi inda take koma ne masu son dubawa sosai sai su koma cikin littafin tafsiri Allah madauki kuma yace wa idza badalna ayatan makana ayati in muka musanya wata aya a madadin wata aya aka saukar da wata aya ta soke hukuncin wata aya wannan shi ake ce manask shafe wata aya sai kawo wata jumla da ake ce jumla mu'tarida sai Allah ya ce wallahu a'lamu bima yunzil kuma dama ai Allah yafi kowa sanin abin da yake saukarwa ba wani ne zai zo ya ce Allah me yasa kake saukar da kaza Allah me yasa ake saukar da kaza ba a'a Allah yafi kowa sanin abin da zai saukarwa mutane sai ce wallahu a'lamu bima yunzil to me yake cikin wancan magana ko jawabin wancan idza din idza wa idza badalna ayatan makana ayati in mun musanya wata aya a madadin wata aya sai ce wallahu a'lamu bima yunzil Allah dama shi ya san abin da yake yafi kowa sanin abin da yake saukarwa qalu sai kaje sun ce innama anta muftar dama kai ai mai iftira'i ne mai kirkiran ƙarya ne muftar kai kake kirkiro ƙarya ka danganawa Allah haka suke fadi su kafirai bal sai Allah ya ce aktharuhum la ya'lamun mafi yawan su ba su sani ba yaya amsar take hakikatan ga ya musu Allah ya ce qul nazzalahu ruhul qudus ba ƙarya kake ba wannan maganar ba ta makaryaci bace wannan shine asalin abin da yasa ya kawo mana waɗannan ayoyin a wannan wuri dan ya ce mana lalle Allah ya bambance tsakanin masu ƙarya ta annabci da kuma masu gaskiya a annabci annabin Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shugaban masu gaskiya gaba ɗaya na duniya kuma annabcin sa na gaske ne ba na ƙarya bane duk wanda zai zo ko yace an saukar masa da wasu ayoyi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ƙarya yake to wannan ayoyin kuma daga Allah suke mala'ika jibrilu ne yazo da su daga Allah shi yasa Allah ya ga yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qul kace nazzalahu ruhul qudusi ruhul qudus shine mala'ika jibril nazzalahu shine ya saukar da wannan alqur'ani min rabbika daga wurin ubangijinka ashe ba daga gun boka bane ba daga gun mahaukaci ba ba daga gun mawaki ba a min rabbika bil haqqi da gaske dan me li yuthabbita alladhina amanu dan ya tabbatar da wadanda suka yi imani nas'alullahi an yuthabbitana li yuthabbita alladhina amanu dan ya tabbatar su zauna a diga wato su tsaya akan digadigan su wajen imanin da suke da Allah kuma su yadda da wannan zance daga Allah subhanahu wataala kuma ya zo ne har yanzu wannan sakon hudan dan ya zama shiriya wa bushra kuma bushara lil muslimin ga mutanen da suke sun mika wuyan su ga Allah subhanahu wataala musulmi kenan to wannan shine ayoyin da yake cewa ila qawlihi kuma cikin littafi yace fasammahu ar-ruh al-amina kunga a wannan wuri Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa mala'ika jibril suna ya kira shi da ar-ruhul amin wa sammahu ruhul qudus ya kuma kira shi da sunan ruhul qudus duk shine mala'ika jibril shine ar-ruhul amin shine kuma ruhul qudus wa qala ta'ala harin Allah madauki yana cewa fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas ba sai na yi rantsuwa ba da taurari masu ta'khiri suna jinkira suna jinkiri ba sa fita a lokacin da lokacin su bai ba shine asalin khunnas a buya kafin lokacin su yazo na bayyana abin nufi kenan kun ga lokacin wuni inda rana ai baka ganin taurari haka ne to lokacin sun buya sai idan dare yayi sai kuma su bayyana haka ne kuma lokacin wasu malami suna cewa abinda ake nufi taurari masu gudana suna tafiya sai su buya sai kuma su sake bayyana shi yasa ya sake cewa aljawaril kunnas aljawar ana masu gudana jariyat shine ma'anar aljawar masu gudana suna tafiya alkunnas ai almustatira wadanda suke buya ne har yanzu daka alkunnas walkunnas ma'anar su daya mun fahimce na duk da malamai suna fassara wannan na farko alkunnas suna cewa at-ta'akhur jinkiri kaga jinkirin shi ma buya ne kafin su bayyana a gansu sannan kuma al-kunnas ana cewa abu kanasa yaknusu ma'ana istatara sun suturtu sun buya kafin lokacin su yazo a gansu to Allah dai madauki yana cewa fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas sai ce yani abin da ke nufi al-kawakib allati takunu fis sama'i khanisatan wato taurari wadanda suke zama a sama suna masu buya ai mukhfi'a mukhtafiyatan wadanda suke buya qabla tulu'iha kafin lokacin hudowar su da fitar su yayi fa idza zaharat idan suka fita kuwa suka bayyana ra'aha an-nasu jariyatan sai kaga mutane suna ganin su jariyatan suna gudana a fis sama'i haka ne ko suna gudana a sama fa idza gharabat in kuma lokacin buyan su yayi faduwa zahabat ila kunasiha sai su tafi zuwa wurin buyan su wajen istitari shine allati yahjibuha kunasin ana nufin wurin buyan su wanda yake boye su ya sa musu hijabi ya kare su mutane ba za su gansu ba fata mun gane wadin sai ce wallahi idza asas yace da kuma ina rantsuwa da dare yayin da ya fuskanto asasa kalma ce da tana cikin kalmomin da Larabawa suke cewa min al-abdad wato suna da ma'anoni guda biyu kishiyoyin juna asasa ma'ana aqbala asasa ma'anarsa kuma adbara abu ya taho abu ya juye baya duk ma'ana duk a Larabci ana ce ma asasa mun gane wannan to nan sai yake cewa ai a ina ne yawa sai ce ai idza adbara wa aqbala as-subh nan ya fasara shi da adbara wal-layl da kuma dare yayin da asasa ai adbara ya juye baya wa aqbala as-subh gari kuma wato wayewar gari ta fuskanto ma'ana safiya ta so was-subh yace was-subh kai was-subh idza tanaffas ina kuma rantsuwa da safiya wayewar gari idza tanaffasa idan ta numfaso yayin da za ta bayyana ai aqbala to sai ce innahu wannan duk me yasa yake kawo mana wannan ayoyin kuga ba so ba tafsirin suratul takwir yake mana ba so yake kawo mana wannan innahu laqawlu rasulin karim duk a kore cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maganan nan tasa ce ko ta boka yace ko ta mawaka ko ta mahukaci duk wannan dan Allah ya kore wannan daga manzon sa sallallahu alaihi wasallama shi yasa ya kawo wannan sai ce ya rantsa da kaza da kaza da kaza innahu dama in ka gama in an gama rantsuwa kuma da inna za a yi ta'kidi to inna wajibanta ta zama mai kasara ba a rantsuwa a ce anna ce wallahi sai a ce inna ba za ka ce wallahi anna ba ku gane wannan wannan dai ka'ida ce ta larabci ina ne sai ce innahu laqawlu rasulin karim innahu lalle wallahi shi wannan maganar wannan alqur'ani da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi la qawlu rasulin karim maganar wato wani manzo ne mai karimci da aka bashi ya kawo masa shi ma wa huwa jibril alaihi salam shine malaika jibril zi quwwatin ma'abucin karfi ne yafi karfin wani ya zo ya tare shi a hanya ya tankade wato sakon ya kwace ya shigar da nasa ya kawo wannan tana mu wata magana da ake danganawa cewai Sheikh Abdul Qadir ko wata an daibo rayukan mutane mala'ikan mutuwa ta ho sai ya tankade abun rayukan duk su zube ya daibo na wasu da yake so mutanansa sai mayar musu kayan su ya bashi sauran ya ce ya tafi na manta dai da kisa take wannan bai kamata a ce mu'minai wadanda suka yarda da Allah suka san kuma mala'iku da karfin su su rike wa Allah irin wannan rashin kunyar ba wani shi akalla abin da zaka ce akan wannan kenan Allah madauke sauki sai yake cewa zi quwwati ma'abucin karfi ne inda zil arshi a wurin ubangiji mai al arshi a wurin Allah shi ma ya yadda da cewa mala'ika jibril mai karfi ne kuma sannan a wurin sa har yanzu yana cikin masu karfi shi mala'ika jibril yau makin ko kuma zi quwwatin wannan magana daban sifar ce kai mustaqilla shi ma abucin karfi ne sannan inda zil arshi makin a wurin ubangiji mai al arshi shi mai tabbataccen matsayi ne yana da matsayi sahibu makanatin azima mun gane wannan shine ma'ana wannan inda zil arshi makin muta'in thamma amin shi abin yi wa da'a ne thamma a can shine ma'anan thamma ba thumma bane ba thumma ne ta sannan ba a'a thamma ma'ana a can can ina a al arshi ma'ana a inda sauran mala'iku suke a fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala a sama to a can ma da'a ake masa ma'ana shine shugaban mala'iku aminun kuma shi amintacce ne ku duba ku gani a cikin mala'iku Allah ya zaba amintacce tare da cewa dukkanin su ba sa saban Allah amma an siffanta mala'ika jibrilu da amincewa da aminci sannan a cikin mutane Allah ya zabi kuma amintacce wanda fi kowa amana sai ya bada wannan sakon ta hanyar su ya ƴan uwa to ya za a yi a zo a ce wannan sakon har wani ya yi cushe a cikinsa har wani ya zo ya cire wani abu a ciki kun fahimci wannan zancen abin da ke nufi masu tuhumar cewa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun cire wasu ayoyi sun kawar da wasu ayoyi kuma sun dauko wani zancen da ba na Allah ba sun sa a cikin alkur'ani wannan ba su fahimci me Allah yake faɗa ma duk cikin alkur'ani in har a cikin mala'iku Allah zai zabo wanda fi kowa aminci dan kar ya sa masa abin da ba nasa ba in a cikin mutane Allah zai zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fi kowa amana dan a tabbatar da cewa zancen da yazo da shi daga Allah ne ba na wani bane to za a ce kuma an bari bayan tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har wani ya samu ikon taba alqur'ani shi yasa alqur'ani haka yadda kuka ganshi yanzu nan yana nan a gidan kowa ka je ka bude ka karanta adadin ayoyinsa adadin kalmomin adadin komai haka yake tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk yace an canza wani abu an wato an cire wata kalma wasu kalmomi ko falalar sayyidina Ali an cire cewa shine zai zama khalifa ba annabi sallallahu alaihi wasallam an cire duk wanda ya faɗo nan bai san ma me alqur'ani ba kuma bai karanta alqur'ani ya fahimce shi ba sai dai jahilci da abinda rai yake so Allah sauke to sai kuma yake cewa a bayan yace muta'in thumma amin ai muta'in fis sama'i amin shi abin da'a ne abin yi wa da'a ne a sama kuma amintace thumma qala sanna Allah ya ce wa ma sahibukum bimajnun kuga shi ma wannan karin bayani ne dai da kara tabbatar mana an kore waka an kore hauka za kuma a kore abin da ya shafi wannan zai kore zai magana akan kore hauka an kore bokanci za a kore hauka sai ce ai sahibukum shi wannan ma'abucin naku allazi manallahu alaikum bihi wanda Allah ya muku baiwa da shi kuga basira ayin ta ibnu taymiya bai ce allazi manallahu alaihi kawai ba ai Allah madaukaki yayi baiwa ga manzon sa sallallahu alaihi wasallam da ya sa shi annabi ko to amma banda wannan mu kanmu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baiwa ce a ce ai ko mana fiyayyen manzo a cikin manzanni shine fiyayye babu wanda ya kai shi to zabe ne na Allah ya zabi mutum ma sa shi a al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sahibukum abokin nan naku allazi manallahu alaikum bihi wanda da shi Allah ya muku ni'ima iz ba'athahu ilaikum yayin da ya aiko shi zuwa gare ku rasulun a matsayin manzo min jinsiku dan dangin ku ne daga jinsin ku yake mutum ne an san iyayensa haihuwarsa akai da babu shi aka same shi dan ku yadda da shi ba wai dan wani abu ba domin an aiko muku wani wanda ba shi ba ko mala'ika to ba za ku fahimci mala'ika ba ku san shi ba mun gane wannan yashabukum yana abokantar ku yana zama tare da ku iz kuntum la tutiquna an tarau al mala'ikata yayin da kuwa tunda dama ba za ku iya samun karfin da za ku iya kallon mala'iku ba me yake nufi anan da a ce mala'iku aka turo mana a matsayin manzanni za mu iya kallon mala'ika mala'ika ba iya kallon sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari Allah ya bashi iko ya bashi damar ya ga mala'ika jibrilu sau biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibrilu a haƙiƙanin sa yana nufin a siffarsa ta haƙiƙa ya ganshi adadi ba sau ɗaya ba sau biyu ba fiye da biyu a matsasura ta dan adam yana zuwa yana tambaya mun sha jin wannan to amma ya ganshi a haƙiƙanin yadda yake yadda Allah ya halice shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi sau biyun nan ya ganshi yace yana da fuffuke sun kai 600 fukafukai sun kai 600 kuma kowanne fiffike daya idan ya daga shi zai toshe sama gaba daya ba za ka komai ba rana ba za ka ganta ba za ka ga komai ba an toshe sasannin sama ba abin da za ka gani saboda girman waɗannan fukafukan nasa shine fa fiffike daya ne malamai suke cewa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi ya halaka mutanen annabi lutu masu yin luwati namiji ya hau bayan namiji wannan kazanta ta wadda dabbobi ma ba sa yi mala'ika jibrilu ya nitsa fuffikensa ɗaya cikin ƙasa a ƙarƙashin garin gaba ɗaya ɗago garin gaba ɗaya aka kifa shi haka fuffike ɗaya aka aje 600 ba su yi komai ba to wannan inda shi aka aiko mana a matsayin manzan daga Allah ya zo mana da alkur'ani shine limami shine shugaba ai tsoransa ma ya isa ba dama ba abin da za ku iya yi kana ganinsa sai za ku yi ko ba haka za mu yi ba to saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana tausayin mu sai aiko mana dan adam irinmu a halitta amma ba irinmu ba wajen falala shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi mu falala ya fi mu daraja amma mutum ne da aka haifa da kafafunsa biyu mun ji dai siffofinsa in ka karanta yana nan a cikin littafin sunna malamai duk sun rubuta siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda wanda ma bai ganshi ba indiya iya larabcin da zai iya gane wannan kalmomi da malamai suka ambata mana zai suranta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yake saboda gaskiyar bayanin sa yadda ya bayyana da kuma yadda sahabbansa suka bayyana mana halitta yadda yake ashe Allah madauki ya aika mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne dan ba za mu iya ganin mala'iku ba kama qala ta'ala kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qalu laula unzila alaihi malakun har suna cewa ina ma a aika a saukar masa da mala'ika Allah ya ce walau anzalna malakan da mun saukar da mala'ika laqudiyal amru da mun gama da lamarin kuma domin nan me yake nufi malamai suna cewa Allah subhanahu wa ta'ala in ya saukar da aya nan yana nufin al-ayatul kauniyya misalin Allah akwai ayat matluwa akwai ayat kauniyya ana nufin halitta ayoyi mu'jizozi in Allah ya saukar da wata aya wata mu'jiza sai mutane ba su yi imani da ita ba Allah halaka su yake to da suke cewa a aiko mala'ika man yazo mu ganshi sai Allah yake cewa da mun sauko da mala'ikan da qudiyal amru in ba ku yadda ba halaka ku za a yi ashe sai muka aiko da mutum irin ku dan yazo muku da sakon yau da gobe akwai wato a shekaru ba a rana ɗaya ba yana ilmantar da ku ya koya muku wannan yau gobe ya koya muku wannan wannan ita ce babbar hikimar aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma saukar da alqur'ani munajjaman la jumlatan wahida to sai shi la qudiyal amru thumma la yunzarun kuma da ba a saurara musu ba da an halaka su sai shi kai ba ma haka ba walau ja'alnahu malakan da mun sa inda ma mala'ikan muka sa ba mu sauko muku da shi la ja'alnahu rajulan to da mun sanya shi a matsayin mutum da zasuran mutum zai zo muku tunda ku mutane ne kun gane wani abu yawa kun ga tunda Allah subhanahu wa ta'ala ku duba fa tunda yace hatta magana wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi magana kawai harshe yace bai aiko wani manzo ba sai da harshen mutanansa idan harshe ma ba a aiko muku wani daban ba ta me ta ya za a aiko muku kuma wanda ma ba mutum ba a ce shine zai zo ya shiryar da ku dan haka mutum din nan shine zai zo muku amma mutumin nan ba mahaukaci bane ba boka bane ba mawaki bane sako ne yazo da shi daga Allah Allah ya biyo mala'ika jibril mala'ika jibril shi kuma ya bashi kuma ku tuna fa ku ga yadda a hadisin farko na bad'ul wahyi a cikin sahih al-bukhari hadisin da Aisha ta tarwato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne yadda aka saukar da wahayi farkon wahayi da ya fara zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai kun ga da ta siffanta mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake shan wahala in wahayi ya zo idan fa aka saukar masa wahayin nan kamar yana zazzabi wani lokacin yake zuwa masa sai ku ga kawai gumi na fitowa daga jikinsa gaba daya jikin nasa yana karkarwa saboda mai karfin maganar da aka saukar shi sai Allah ya kishi qaulan thaqila magana sai mai nauyi thiqal ma'nawi thiqal hissi duka saboda nauyin ta wajen hukunci da kuma nauyin ta wajen yadda za a sa masa ita a kwakwalwarsa a cikin zuciyarsa to idan da mu ne mala'ikan zai zo mana da sakon ai gaba ne shikenan kowa mutuwa zai kun fahimci zancen da haka Allah madauki sai zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka bashi ya sha wannan wahalar karba daga mala'ika din ya jijiki wajen karba shi kuma zai ci gaba da gaya mana haka kuma ya isar da wannan sako har Allah madaukaki ya karbi ransa sallallahu alaihi wasallam sai ki cewa ina ne laj'alnahu rajulan ko al-aya yace wa qala ta'ala Allah madaukaki yana cewa wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin kuma lalle ra'ahu shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ra'ahu ya ganshi shiwa shi mala'ika jibril a ina bil ufuq al mubin asasanni ufuq abin nan ana nufin sasanni me yake nufin sasanni inda zaka kalla kaga iyakacin abinda idan ka zai gani na sama shine ma'anan sasannin sama inda bahaushe abalar bature ke cewa horizon horizon shi ake nufi ufuq yawa inda ka kalli na ai kuna ganin sama haka ko to sasannin sama annabi sallallahu alaihi wasallam lalle ya ga mala'ika jibril a wannan sasannin sama mubin kuma a bayyane mun fahimci wannan insha Allah to shine wala qadara ahu bil ufuqil mubin a da wannan a wannan sasanni a bayyane ai ra'a jibril alaihi salatu wassalam wa ma huwa ala alghaibi bidhannin kuma shi ba abin tuhuma bane dangane da gaibi ai bi muttaham muttaham shine dhannin mutumin da yake accused an kai karansa ana tuhumarsa da wani abu idan ka karanta da dha'un kenan don qira'a biyu ce anan wa ma huwa 'ala al-ghaibi wanda muka fi sani bid-dhad ne ko bid-dhanin bid-dhad wannan yana nufin marwaci annabi sallallahu alaihi wasallama ba marwaci bane da wahayi baya muku rowar wahayi in kuma aka fassa in kuma qira'a dha'un ne bid-dhanin shi ba abun tuhuma bane abinda yazo da shi yace daga Allah yake to kar ku tuhume shi lalle daga Allah din yake mun gane in kuma aka karanta da bidhanin da dadu ma'ana shi dangane da ghaibin da aka bashi labari to ba marwashi bane yana gaya muku mun fahimci abin gashi ne ya gaya mana ai bi muttahamin wa fil qira'ati al-ukhra aw ta qira'at daban bidhanin bidad ai bi bakhilin yaktumu al-ilma wa la yabdhuluhu illa bi ju'lin wato ba marowaci bane wanda yake boye ilimi kuma ya zama baya bada shi sai an bashi wani abu sakamako ju'ul nan ake karanta ma'ana ba marowaci ne wanda baya karantarwa sai ka biya shi ba Allah ne mai biyan sa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama yaf'alu man yaktumu al-ilma illa bil 'iwadi kama wanda yake boye ilimi yace ba zai bayar ba sai an bashi wani sakamako ko musaye na wannan abu wanda zai boye kwata kwata yace ba zai ga kowa komai ba ladan ma baya so ya samu kowa sai ka biya shi wannan ba daidai bane to annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba wama huwa biqauli shaytanir rajim kuma wannan magana ta alqur'ani to ba maganar shaytani bane rajim wanda yake abin jifa la'ananne wannan magana ba ta shaydan bace fanazzaha jibril alaihi salam an yakuna shaytana wannan wato Allah subhanahu wataala anan kun ga ya tsarkake mala'ika jibril daga a ce shi shaydan ne ashe mala'ika jibril ba shaydan bane wanda ke zuwa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sakonnan na alqur'ani to mala'ika ne babba a cikin mala'iku amintacce a cikin mala'iku sunansa jibril kama nazzaha muhammadan kamar yadda ya tsarkake muhammad sallallahu alaihi wasallam an yakuna daga ya kasance sha'iran aw kahina cewa shi mawaki ne ko kuma boka ne shi Allah duk ya tsarkake wannan ashe kenan annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ba boka bane annabi sallallahu alaihi wasallama ba mawaki bane wanda ya kawo masa sakonnan kuma ba shaydan bane kaga kenan an korewa an kore me in shaydan ne shine magana hauka take zuwa shaydan dama aljani ake nufi mun gane to waɗannan abubuwa uku duk an kore su babu bokanci ba waka babu kuma tabin hankali wanda zai zo maka daga shaydan Allah subhanahu wa ta'ala kenan sai ce fa'auliya'ullahil muttaqun da haka waliyan Allah masu tsoron Allah yanzu duk wannan yar gawaina yayi dan ya ga mana cewa sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gaske daga Allah yake kuma dan ka bambance tsakanin mai abin nan manzo na gaskiya da kuma mai da'awar manzanci na ƙarya to sai ce fa auliya'ullahil muttaqun ya ci gaba da bayanin bambancin wato waliyai na gaske da waliyai na ƙarya sai ce fa auliya'ullah waliyan Allah almuttaquna waɗanda suke masu tsoron Allah humul muqtaduna sune masu koyi bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama addinin su irin na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama sallar su irin ta annabi azumin su irin na annabi maganar su da tafiyar su irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama komai suke so su yi zakkar su hajin su ilmantarwar su ayyukan su tsarkin su zaman su cin abincin su tafiyar su komai nasu komai so suke su yi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan sune waliyan Allah fayaf'aluna ma amara bihi kuma suna aikata abinda yayi umarni da shi wayantahuna amma anhu zajar kuma suna hanuwa daga abinda ya tsoratar daga gare shi yace kada ayi wayaqtaduna bihi suna kuma koyi da shi fima bayyana lahum an yattabi'uhu fihi cikin abinda ya bayyana musu cewa su bi shi a cikin sa fayu'ayyiduhum bi mala'ikatihi Allah na karfafa su da mala'ikunsa wa ruhin minhu da kuma wato ruhi daga gare shi wa yaqdhifu Allahu fi qulubihim min anwari Allah madaukaki kuma yana jefa haskensa a cikin zukatansu haske na fahimta haske na alfurqan wanda zai sa su bambance abin da ke gaskiya daga abin da ke ƙarya wa lahumul karamatu waɗannan waliyan Allah din kuma suna da karamomi ina masu cewa ahli sunna ba su yarda da karamar waliyai ba to amma na ƙarya yawa ahli sunna sun yarda da karamar waliyai cewa waliyai suna da karama kuma Allah ne ke karrama su shine asalin dama abin sa ake ce mata karama Allah ne ke karrama mutum ya girmama shi in ma li hajatin wa in ma biduni haja ko saboda wata bukata ya shiga wani hali Allah sai fidda shi daga wannan halin saboda ya bukatu zuwa ga wannan abin ba kuma ta ba mun karanta wannan can a baya da dalilai da yawa wanda ya kawo mana su abu dai da yake magana anan shine waliyai suna da karamomi amma fa ba su suke yin karaman nan ba Allah ne yake gudanar da karamar domin ba cewa suke bari mi karama ba ko bari in ba ku mamaki a'a ba sa yin abin su na alfahari amma in bukata ta zo na abu kaza ya auku maimakon kaga wani abu ya same su marar kyau sai Allah ya tsare su gashi ne zai kawo mana wasu misalai da yawa da lokaci har mu iya ji gaba daya ko kuma lokaci bai isa ba ma iya dawowa daga baya kansa sai ce allati yukrimu Allahu biha awliya'ahu almuttaqin wannan karamomi waɗanda Allah yake karrama waliyansa wato masu tsoron Allah da su wa khiyaru awliya'i llahi su kuwa zababbun waliyan Allah dinnan karamatuhum ko li hujjatin fid dini aw li hajatin bil muslimin karamumun su ko dai hujja ce a addini ko kuma bukata ce ga muslimi ma'ana wani hali suka shiga ake bukatar su fita daga wannan yanayi ko kuma muslimi suna bukatar wannan abubuwa nasu kama kanat mu'jizatu nabiyihim haka ne ko kamar yadda mu'jizozin annabun su a kadalika su ma haka suke hujjoji ne daga Allah kuma bukata ce ga muslimi muslimi suna bukatar wani abu da zai nuna musu wannan wa karamatu awliya illahi su karamomin nan na waliyai innama hasalat bi barakati ittiba'i rasulillahi rasulihi sallallahu alaihi wasallam to ga maganan nan babba karamomin waliyai me sababin samun su sababin samun karama daga wali shine biyayyarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ga wali da karama to mabiyin manzon Allah ne mun gane kuma ba a samun mutum da karama har ya zama wali in baya bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe in ka ga baya bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wani abun mamaki tare da shi to tsabi yake ko rufa ido kun gane wannan tabbas ba zai yiwu ya samu karama ba daga Allah in baya bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kar ka samu rikici akan wannan babu tantama babu kokonto ba zai yiwu ba a samu karama sai idan ana biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ko zai kirkiro wata hanya ba ta manzon Allah ba kila ma ya fifita ta akan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in ka ga ma wani abun mamaki a hannunsa ya auku to rufa ido ne ko tsafi ba kuma ba dai karama ba karama tana samuwa ne da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fahiya fil haqiqati tadkhulu fi mu'jizati ar-rasul ita karamomin nan su wannan karamomi da za a yi wa waliyai suna shiga karkashin mu'jiza ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana cikamakin manzancin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama a ko abinan mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine karamomin waliyai abin da yake faruwa a hannun waliyai na abun mamaki karamomi kenan to ci gaban mu'jiza ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya faru a zamanin sa yace mithlun shiqaqil qamar kamar yadda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata yake ci ya rabe biyu Allah ya sauko da shi kuma hallar ba suka gani Allah madauke gyara kan sai koma sama mun fahimci wannan an yi shi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tasbihi al-hasa fi kaffihi hakanan abin da shafi tasbihi da tsakwaikwayi suka rike a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma menene mu'jiza ce ya rike tsakuwa a hannunsa tsakwankwayi sai aka ji suna tasbihi suna subhanallah subhanallah tsakuwa tana subhanallah a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan menene mu'jiza ce aya ce wa itiyani ash-shajar ilayhi hakanan wata ran yana tsaye sai bishiyoyi suka taho gare shi daga inda suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi kuma menene ita ma mu'jiza ce wa haninil jaza'i ilayhi da nishi da kuka kaman na bacin rai da kututturan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake huduba da akai lokacin da aka yi masa minbari sai koma kan munbarin sai wannan kututturan dabinan da aka dauko aka ajiye annabi sallallahu alaihi wasallam yake zama akan sa yana huduba sai aka ji yana kuka la ilaha illallah sai aka ji yana kuka kamar yana irin kamar zuciyar mutum tana ta farfasa dinnan ransa ya baci hankali ya tashi ya samu damuwa yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daina zama akan sa ya daina huduba akan sa wannan menene mu'jiza ce daga Allah subhanahu wataala wa ikhbaruhu ليله المعراج بصفه بيت المقدس ده بعد labarin da yayi daren da aka yi mi'raji da shi ya bada labarin siffar baitul maqdis gashi bai taba zuwa wurin ba bai taba zuwa falastin ya ga wannan masallaci ne baitul maqdis ba amma ya bada labari yana da kofofi kaza yana da kaza yana da kaza dai kofar sunanta kaza kuma mun shiga ta kaza saboda me an yi isra'i da shi kuma an yi mi'raji da shi wa ikhbaruhu bima kana wa ma yakunu da kuma labaran da yake bayarwa na abin da ya kasance a baya domin shi ya zo mana da labarin annabawan da suka gabata shi ya zo mana da kuma labarin abubuwan da wanda suke cikin alqur'ani da wanda ba sa cikin alqur'ani wannan waya ga masa Allah ne da abin da zai zo nan gaba ya bamu labarin abubuwa za a yi tashin alkiyama za a yi hisabi za a yi azabar kabari da ni'imar kabari abubuwa da yawa dujal zai zo wai bamu labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan labarin nasa duk gaskiya ne to wannan labarin da yake bayarwa nan ma irin wata magana ko da ke lokacin ma rigan kuri maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi ko bai san gaibi ba wasu mutane suna ta wadi kumfar baki ana cika baki dan me za a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba kaza da kaza kuma aka tafi duk inda aka je aka dawo aka sake dawo wuri guda cewa abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya kamata bari la'alla darasi na gaba ma yi wannan zancen tunda lokaci ya kure amma abin da yake so ku dauka a dunkule shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama itlaqin magana ta daidai shine a ce bai san gaibi ba saboda me wannan maganar ita ce gaskata Allah ita ce girmama alqur'ani don Allah ne ya faɗa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah walau kuntu a'lamu al ghaiba lastakthartu min al khairi wama massani yasu masu irin wannan cika baki suna kawo wannan ayin suna cewa ba kusa da komai da suka kama sai irin wannan ayin ai in dai mutum ya kama alqur'ani to shine gaskiya take hannunsa ba a rena maganar istidlali da alqur'ani amma maganar da ake akwai abubuwa da Allah subhanahu wataala ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai gaya wa kowa ba ba da labarin waɗannan abubuwan dangane da mu gaibi ne dangane da shi ba gaibi bane an gaya masa abinda ake faɗa shine ilimin Allah yafi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kace ya san gaibi mutlaqan ma'anarsa duk abinda Allah ya sani shi ma ya sani da abinda ya bashi labarin da abinda bai bashi labari ba duk ya san shi wannan ita ce Allah ya kore ba haka take ba amma maganar abubuwan ban mamaki da abinda zai zo ya faru nan gaba ya bamu labari duk da gaske ne amma ai bashi labari akai ba shi ya sani da ilimin kashin kansa kamar yadda Allah subhanahu wataala ilimin sa sifa ce ta zatin sa ba kun fahimci wannan nan can duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani Allah ne ya gaya masa in kace komai ya sani to ma'ana ilimin sa da na Allah ɗaya ne wannan kuma shine ba ayi wa Allah subhanahu wataala daidai ba anan wannan shine zancen mu na cewa bai san gaibin ba ma'ana ilimin sa da na Allah daban amma lalle mu yafi mu ilimi wa zai hada ilimin mu da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abinda muka sani ta hanyar sa muka sani shi ya gaya mana to amma Allah ne ya gaya masa ya gaya mana akwai abinda mun san shi akwai abinda bamu san shi ba da fatan mun gane wannan zancen yana sallah yana ganin sahabbai ta ba waye nuna masa Allah ne nuna masa ina fatan kun fahimci wadannan abubuwan haka ba wadannan abubuwan ba a hujja da su a matsayin ashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi mutlaq amma lamari ne nisbi me ma'anar nisbi relative a wurin mu ba mu sani ba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani saboda me saboda Allah ya gaya masa abinda ku ba a gaya masa ba shi da kansa mun gani bai sani ba bai san za a je Uhud sai ya fasa masa hakuri ba ranar yakin Uhud shi yasa aka ce bai san abin da ya faru ga Aisha ba sai da aka yi wahayi a gaya masa a suratul nur dan me zaka zo ku ce komai ya sani waɗannan abubuwan suna nan misalai da dama da zaka faɗa a cikin alqur'ani a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka ma'ana akwai abin da bai sani ba Allah bai gaya masa ba wannan shine gaibi dangane da shi mu ko dangane da mu duk abin da koda shi an gaya masa bai gaya mana ba agun mu gaibi ne wanda ake faɗa kenan bai sani ba sallallahu alaihi wasallama shine gaibin da Allah bai gaya masa ba tana nan bai sani ba don haka ayoyin da Allah maduki ya ambaci cewa ba wanda ya san gaibi sai Allah da gaske haka suke ba a musu ayoyin alqur'ani dole ne mu zama muna girmama alqur'ani muna karrama shi ashe ma'anar gaibi a can shine iya abin da Allah ya sani in ku ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani abu to Allah ne ya gaya masa ya gaya mana don haka ya fita daga gaibi daga lokacin da aka gaya masa Allah sani wannan da ina jin bashi da wahalar fahimta bai kai ai ta kumfar baki ana so a zagi ahlus sunna cewa sun lena manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ƙarya ake musu ba a faɗi abinda haƙiƙanin mutane suka faɗa abinda yake a rubuce a littafan malamai ba tara jama'a kokarin ka tara jama'a shine ka sa mutane kai musu sharri ba Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke Allah kuma ya ba mu adalci ya sa duk abin da zamu faɗi ya zama gaskiya ya shiga zuciya ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai abin da kuma muka kuskure a kansa Allah mu dauki gafarta mana wa sallallahu sallama baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu fikum.